The waves used to roll above. They're quiet now. The ships used to fly upon. They're quiet now. Chatter of radios. The finest reality show. Forget about all of those. Quiet now. A long time ago, the starlight straight stopped running. And here in the door, the mesh is no longer humming. So pull up a chair and sit beside the fire. It's quiet out here. At last, you can listen to the choir. Da 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 da. That's fine. All things become rust. That's fine. Metal creaks overhead. The plants in the garden are dead. The wind cuts across the seabed. That's fine. Broken wings. So here in the dough, we stick to the order of things. So pull up a chair and sit beside the fire. It's quiet out here. At last, you can listen to the choir. Da 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 da